أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين بركة مودسكي هدوء أتكلم عن مسلاتي من البركة مسلات علي بن أبي طالب wanda yake cikin makarantar CJD a birnin da magaram jamhuriyar Niger. Yau muna ranar Laraba 1 ga watan Muharram shekara 1448 hijirar ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 17 ga watan 6 shekara ta 2026 miladiya. Muna cikin karatun littafin Al-Wajiz fi aqidati Salafus Salih أهل السنة والجماعة للتافي واللفر ببن مالمي الشيخ عبدالله بن عبد الحميد الأثري الله مدوك كنسركي يقارى مشلافيا إذن بأمان شبا أكراتم مدوك نقرشي مالا ياري من بياني دنغني دا شرط دا دا كوم قائدو دين كرازو أغا أكيدا تمغا باتن قري أهل السنة والجماعة أيوكما إن شاء الله تعالى مالا زي غامنا wato wasu ka'idoji da kuma matashiya wanda ya cancanta a samu mai yin wa'azi akan su. Wannan darasi da zamu yi a yau insha Allah shine darasi na 57. Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci. Malam yace dawabit wa muntalaqatid du'a, wato ka'idoji da kuma abubuwa waɗanda su ne asali ya cancanta a samu duk wani wanda yake yin wa'azi a ce ya kiyaye waɗannan abubuwa. Wato a wannan gaba da malam zai mana bayani, malam zai zano mana wasu abubuwa indai mutum yace zai yi wa'azi to ana so waɗannan abubuwa a same shi tare da su. Wasu abubuwa ne waɗanda malam ya zano su a nan cikin wannan littafin da muke karatu. Malam sai da ya zayo mana wajen ka'idodi sun kai 32. To duka wannan ana so wato shi mai yin wa'azi wanda yake kira zuwa ga hanyar Allah subhanahu wataala a same shi da waɗannan ka'idodi waɗannan sharuɗan da ya kamata a ce ya cike su. Amma kuma kaga galibi a yanzu mutane in za su yi wa'azi kawai dai in mutum ya yi da karatun shi, in ya yi karatun kenan kawai ya je buɗe masallacin shi ba tare da ya san ka'idodin da'awa ba sai ya ware kira. Kuma wani lokaci mutum rashin kiyaye waɗannan ka'idodin da malam zai kambata mana shi yake kawowa ka gani ana samun cece-kuce tsakankanin waɗanda suke yin wa'azi ko kuma a ringa samun fitintunu suna kutsowa tsakankanin malamai. Galibi in ka bincika za ka gani waɗannan sharuɗan da malam zai ambata mana ba a kiyaye su ba, domin da an kiyaye su za ka gani sun ba da dama an samu fahimtar juna kuma an samu an yi kira zuwa ga Allah subhanahu wataala ba tare da matsala ba. Insha Allah subhanahu wataala za mu gane su waɗansu ka'idodi waɗannan. Awwalan, na farko malam sai ya ce adda'watu ila Allah jalla wa ala sabilun min subulin najati fid darain. Yace abu na farko da zamu sani, kira ko kuma yin wa'azi zuwa ga Allah subhanahu wataala hanya ce daga cikin hanyoyin tsira a cikin gidaje guda biyu, duniya da lahira. Ma'ana in mutum ya kama wannan hanyar to ya kama wani tafarki wanda zai kai shi ga samun tsira a rayuwar shi ta duniya kuma a rayuwar shi ta lahira. Sai ce kamar qala annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin yana cikin sahih al-Bukhari. Annabi yake cewa fa wallahi la an yuhda bika rajulun wahidun khairul laka min humurin na'am. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi, eh ne rantsuwa da Allah, yace ina rantsuwa da Allah, Allah ya shiryi mutum daya a dalilin ka, yace yafi alkhairi a gare ka sama da a baka jajayen raƙuma waɗanda suke na ni'ima. Jajayen raƙuma waɗanda suke na ni'ima, ƴan uwa musulmi, wato kamar su ne mafi ƙololuwan daraja wajen arzikin mutum a wancan lokacin na Larabawa. In aka ce mutum Balarabe yana da jajayen raƙuma a wancan lokacin na shekara 1400 da suka wuce, to shi ne mafi ƙololuwan arzikin da gari shi. Sai ka ƙiyasta shi a yau cikin rayuwar da muke yi, cikin ababan anwani na hawa musamman, wani irin abu ne wanda ya fi kowanne daraja? Zaka iya cewa ko jirgi, misali jirgi ba kowa yake da shi ba, sai wanda ya kai wani manzali na dukiya da arziki, to ka sabko kasar da shi kadan. Misali ala sabilil misal, kana iya cewa kamar wata Vewit ko Hariban, misali manyan motoci wa'inda sai mutum ya wuce makuddin kudade sannan yake sanya su, kaga ai ba kowa yake da su ba sai wanda Allah ya hore ma. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wai kai kayi dalilin mutum da ya samu shari'a ya gane hanyar Allah, wannan abin yafi yi maka alkhairi da a baka wancan jajayen raƙun madin. Kenan kaga ba ma Vewit ɗaya ba kenan, masu yawa. Wannan yake nuna maka cewa muhimmancin kai kira zuwa ga Allah, kuma Allah subhanahu wataala a dalilin kiran da kai yasa wasu su gane hanyar Allah su shiriya, to zaka samu alkhairi mai yawa a wajen Allah. Sai malam yace wal ajru yaqa'u bi mujarradid da'wa, kuma ladan da mutum zai samu yana ana samun ladan daga lokacin da kai kiran kai wa'azin, to ladan ya zo. Ba wai ana ne in kai wa'azin ba sai in mutane sun shiryu sannan za a rubuta maka ladan, a'a kai wa'azin eh to ladan ya samu. In dai ka kyautata niyyar ka kai dan Allah ko, to insha Allah daga kai wa'azin ka samu ladan. Shi yasa ake so shi wanda zai yi wa'azi kawai ya kyautata niyyar shi yayi dan Allah, sauran zancan ba nashi bane ba. An shiryu ba a shiryu ba, in dai ya riga yayi wa'azin shi ya samu ladan shi a wajen Allah. Shine abin da malamin yake fada, yake cewa wal ajru yaqa'u bi mujarradid da'wa, sai ce wala yatawaqqafu ala al istijaba, ba a nufin cewa shi mai wa'azi sai an amsa kiran nashi ne sannan yake samun lada. Kamar yanzu wanga yana shan giya, kai mishi wa'azi wani ka ji tsoron Allah ka bar shan giya, to shikenan wannan wa'azin da kai ka samu ladan. Ba wai ana da ba sai radda ya tuba ya wasa shan giyan sannan ladan ka za a rubuta maka shi, a'a daga lokacin da ka mishi wa'azi to ladan ka ya samu. Sai ce wadda'iyatu laysa mutalaban bi tahqiqi nasri lil islam, kuma shi wanda yake yin wa'azi fa ba wai ana buƙatan ba shi in yayi wa'azin dole ala dole sai ya shiga ya hota yayi ruwa yayi tsaki cewa wai abin da yake yi na da'awa dole sai ya kawo ma addinin musulunci wani wata ci gaba wata nasara babba, a'a. Sai ce fa haza amrullahi wa biyadihi subhanahu, samun nasara cikin addinin musulunci wani abu ne a hannun Allah. Shi iya mai yin kira mai yin wa'azi kawai kiran ne zai yi, abin da zaka yi shine kai kira, amma kuma shari'a fa ba a hannunka ba take, tana a hannun Allah subhanahu wataala. Wanda Allah ya ga dama sai ya shiryar da shi, wanda kuma wato Allah ya ga dama duk wa'azin da za a mishi na duniya zaka gani ba zai gane ba kuma ba zai shiru ba, saboda haka Allah subhanahu wataala ya rubuta mishi. To yake cewa wadda yace lakinna da'iyata mutalabun bi badli juhudi fi hadha sabil fa'aza, kawai abin da ake so mai wa'azi yayi kokari iya abin da zai iya badawa na wa'azi da kira zuwa ga hanyar Allah subhanahu wataala ya tabbatar yayi wannan. To in yayi wannan shikenan iya abin da dama ake bukata a gare shi kenan. Kaga shi yasa aka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Qur'ani, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Annabi sallallahu alaihi wasallam kira ne wa yana so wannan dan uwan mahaifin nashi da ya kula da rayuwar shi Abu Talib ya samu mai samu shari'a. Annabi ya shiga damuwa a ce wannan da ya kula da rayuwar shi tun yana karami yau yazo zai mutu akan kafirci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa ya matsu a ce wannan ya hudi kalma dai ashhadu an la ilaha illallah kawai ta kai shi aljanna, amma wannan tsohon zam saboda Allah bai nufe shi da shari'a ba, akai yau wannan kalmar ya kiya. Sai Abu Jahl daga gehe ce mace suka kalka kuskura ka bi shi, addinin yara ne wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa, shine Allah yake ce mishi innaka la tahdi man ahbabta, kai ya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka shiryar da wanda kai kake so, dan kana son wani da shari'a, hakan ba yana nihin ba zai shirya, a wani kanina ne, wani matata ne, wani babana ne, ina so dole sai ya gane. San da kake shirya ya gane gaskiya ba shi bai zai nuna mishi shari'a, walakin Allah yahdi man yasha, Allah yana shirye ga wanda ya ga dama ne. Shi yasa abin da ake so lokacin da ake so mutum ya shiryu shine in an mishi wa'azi sai a roƙa mishi Allah, Allah ya datar da shi ya gane, domin ganewar da kuma shiryan a hannun Allah subhanahu wataala take. Sai yace wal i'dadu lidda'iyati shartun, to kuma shi mai yin wa'azi shiri, ana so shi ya shirya yin wa'azin, ba wai kawai haka ake shiga cikin wa'azi, a sai an shirya yin shirin, yace sharudin, wannan sharadi ne, bakka fara wa'azi dole sai ka shirya. To menene shirin da zaka yi? Me balaguro dai an sani in zai balaguro yana yin shiri, ya wanke kayan shi, ya goge su, ya nemi guziri, sannan inda zai je kai musu zigegge ala sabilin misal ko. To yanzu shi kuma wanda zai wa'azi wani irin shiri ne zai, babban shirin da wato shi mai wa'azi zai yi jama'a shine ya tabbatar da cewa abin da zai yi kira akan shi yana da ilimi akan shi. Abu na farko, kana so kaman mutane wa'azi su gane abu, to ya kasance kai wannan abin da kake kiran su ka san shi kuma ka fahimce shi. Menene hukuncin shi a cikin addini? Wa'ansu hujjoji ka dogara da su wanda in an tambaye ka zaka bada amsa. Amma dai alagata malam, kai baka gane abin ba da kyau, kuma kai so kake kama mutane wa'azi, radda ka maka tambayoyi ya zaka yi tsuru-tsuru zaka yi, kaga baka da amsa, kaga kiranka bai yi amwani ba kenan, saboda baka shirya mashi. Amma daga lokacin da kai shirya iya abin da ka sani, iya shi zaka kama mutane wa'azi akan shi, baka tsallakawa, to ana cewa wannan, to a yanzu kam ya shirya da'awa. Kaga wannan a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana farkon bayyana addinin musulunci, duk wanda suka shiga musulunci zuwa suke su kirawo, wasu su ma su shiga. Me yasa? Saboda a can ba wai koya musu bane ake ilimin zakka, ilimin sallah da wani ne, a kawai abin da ake gaya musu Allah shi kadai ne ya cancanta a mabauta, kuma za a baka hujjoji na hankali a hankalce. Za a gaya maka cewa ka kalli wannan samai, yanzu kai aka ce maka ka kalli sama duk girmanta, in kana Niger ita ce, in ka tayi Nigeria ita ce, in ka tayi Algeria ita ce, in ka tayi shin kabar Africa ita ce, in ka dawo Europe ka tayi France ita zaka isku. Ba ta garin ku bace wata tashin sai ce ha wannan sama tun daga garin ku ita ce aka shinguda hatta. Sai aka ce maka kuma wannan sama duka babu wani gimshiki wanda ya tare. Allah ne ya dauka ta. Allahu allazi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin taruna. Shi ya daga sama babu wani, kai a gidan ku ka shinguda ruwa wanda ta tsaya haka. Ruwa wannan ya lakadan wanda take yi gidan ku ba zaka iya. Sai aka ce to wai wannan kawai shikenan, sai mutun ya je sha tuwo ya yi ya tsaya ce maka wai wannan sama da aka tashi ma haka aka ganta ba wanda ya yi ta. Hankali yana dauka wannan abu. Ba zai yi ba. Haka muke ganin damuna ta tayi yanzu nan, damuna ce muke horkon ta, ko tana horkon shi ba nan da wata ɗaya da ya wuce ko wata biyu ba a yin ruwa, ba lokacin damuna bane. Yanzu kuma lokacin ta ya zo, ba zuwa bane ba yake cikin ɗaki a danna wani kontak, daga an danna fa hai ruwa zo, an jima a danna hai ruwa ya tsaya, a'a ruwan haka ake ganin shi yana saukowa. Kawai wani ya zo ce maka wai ruwan wai a ɗabi'a ne haka, a ɗabi'ance haka a ga duniya, lokaci ya ruwa zo, lokaci ruwa, kai ka san da cewa wannan ruwan a komai aiko shi. Sannan ka kalli ɗabi'a ta ruwa a yanda Allah yake sabko da ruwa, ka kunna famfon gidanku, sannan ka ajiye wani abu a ƙasa, kaga da yanda ruwan famfo yake zawa, ko dukan shi yake zawa ta, in ka ajiye wani abu a ƙasa, in ka bar abin watakila ruwan ya banna, saboda ruwa yana iya ji ma mutum ciwo a lokacin da ake sako shi kai tsaye ba tare da lissafin yawan shi ba da kuma auna ingancin abin da zai sauka din. Amma wannan ruwan da yake saukowa daga sama, sai Allah yake gama mishi iska, iska take hera shi, sai yake saukowa daidai yanda ba zai yi mana banna ba. Da za a ce hadari ya bule ya doke wannan iskan, kawai ruwan ne kai tsaye zai zo, zai zama ruwan azaba, ba ruwan da za mu amfana da shi bane, kuma zai halaka mu gaba ɗaya. Sai aka yi kawai wani ne zai ce maka wannan abin duka babu mai sarrafa wannan abin, kawai haka abin yana zawa. Kai ka san dai Allah yayi hankali hankali ba zai yarda ba wannan abubuwan da shi suka yi amfani. In mutum ya zamana ya tambayi sai ya gani eh lalle wannan abin bai dace ba. Kai kuma ga kanan ka zo kana bauta ma wani ubangiji, kuma ubangijin da kai ka halitta abinka, su suke bauta ma gumaka. Kai ka shiga ɗaki ka ba da kuɗi, ka ga mai nise ka ba shi kuɗi da katako ya gera ya sassaka ya sa mishi ado ya yi Allah, kuma ya ka kawo ɗaki ka aje, kuma kake bauta ne. Sai a tambaye ka to yanzu da ruwa zo ko iska, in wannan Allah naka yana waye, ruwa ya bashi kashi ko kuma ya ne? Sai ga da gudu mutum ya dawo zai doke Allah shi a hankalce. Allah ne zai baka kariya ko kai ne zaka ba Allah kariya? Da irin wa'innan adilla aqliya sai suka ringa sayo mutane addinin musulunci. To lokacin da zaka yi wazi ana buƙatar ka shirya irin wannan shirin, abin da kake kira akan shi, kana da hujjoji wa'inda zaka gaya ma mutane a lokacin da suka maka tambaya eh ina da, to a yanzu kam ka shirya. Shine yace wal i'dadu lidda'iyati sharr, shiri ga wanda yake yin wazi sharadi ne. Sai yace wan nasru minallahi wa'd, amma kuma in yayi wa'azin to samun nasara kuma alƙawari ne a wajen Allah. Duk in kai kira Allah ya alƙawari za a samu nasara. Wa da'watu suratun min suwaril jihad, kuma kira yace wani bangare ne daga bangarorin jihadi. Duka mun san jihadi wanda ake zuwa aida takobi wajen daukar kalmar Allah subhanahu wataala, to wannan kiran wani bangare ne daga bangaren jihadi. Tashtariku ma alqitali fil maqsadi wan natija, da jihadin da ake yi da takobi, da wa'azin da ake yi da baki, gabaki ɗayansu suna da wani guri da suke haɗuwa, shi ne gabaki ɗayansu manufar ɗaya ce, sannan kuma sakamakon da ake samu ɗaya ne. Wanda aka ta aka yaƙe shi da takobi, abin da ake so shi ne ya dawo hanyar Allah don a taimake shi kada ya je wuta a ranar alkiyama. Wanda aka mashi wa'azi, abin da ake so shi ne ya dawo hanyar Allah kada ya je wuta a ranar da za kuma kiyama. Kaga duka manufan ta komo guda ɗaya kenan. Sai na biyu malin ya ce ta'kidu manhajis salafi hazihi al-ummati al-mubarakah wa ta'liquhu, daga cikin wato kaidodin shi wanda yake yin wa'azi shine tabbatar da tafarkin magabatan wannan al'umma wa'inda suka shude sune sahabbai da tabi'ai wa'inda suke da albarka wa ta'amiku kuma a fadada shi zaman to ya isa duk inda ya kamata almutamassalu fi manhaj ahli sunnati wal jamaa wanda a yau shine ake gani a cikin manhaji ko kuma tafarki na magabata ahli sunna wal jamaa al-ma'ruf bi wasatiyatihi wanda yake sananne kasancewar shi tsakatsakiya domin tafarkin ahli sunna wal jamaa na haqiqa tsakatsakiya ne ba za ka same su ba sun shantake kuma ba za ka same su ba sun wuce gona da iri tsakatsakiya kamar yanda Allah yake cewa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan haka muka sanya ku al'umma tsakatsakiya mu addinin mu tsakatsaki ne babu tsanani sannan kuma babu shantakewa ya kasance komai sauki gari a za ka yi kokari kuma kokarin da ba zai wuce iyaka ba har ya kai ya halaka ka sai ce to wannan shine tafarkin magabata wa shumuliyatihi kuma shine wanda yake ya hadada ko ina da ko ina domin aqida ta magabatan ahlus sunna wal jamaa ta hada komai da komai komai akwai a cikin ta wa atidalihi kuma a daidaice take ba za ka same ta ba ta karkace wa budi anil ifrat wat tafrid kuma ba za ka same su ba sun wuce gona da iri kuma ba za ka same su ba sun karkace sun sauka da kan hanya wal intilaqu min muntalaq al ilm al shar'i al multazim bi kitabi was sunnati sahiha sannan ana so mai wa'azi in zai yi wa'azin wa'azin nashi kasance an gina shi ne akan asali na shari'a shine kira akan al kitab was sunna sahiha Al-Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu wannan shine addinin musulunci Al-Qur'ani shine Allah ya ce hadisan annabi ingantattu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu da za ka yi addini da shi da ya wuce wannan in kai addini da wannan kai addini ingantacce gangariya in ka sabka daga wannan to ka sabka daga hanyar Allah wadda take mai kakkiya da za ta kai ka zuwa ga shari'a sai ce huwal hafizu fadlillahi tabaaraka wa ta'ala min as-suqut wannan abin da za a rike na kitabu wa sunna shine abin da zai kiyaye mutun tare da fadalan Allah min as-suqut daga sabka daga hanya wan nur liman azama ala al-masir fi tariq al-anbiya wa rusul kuma shine haske ga wanda ya shirya ya azama zai kama tafarkin annabawa da manzanni alaihi musallatu wasalam sida da aminci Allah ya tabbata a gare su abu na uku sai mallan yace al-hirsu ala ijadi jama'atin muslimin ayi kokari mataka mai wa'azi yayi kokari mataka ya tabbatar wa'azin da zai yi yayi shi ne dan ya nemo hanya wadda take ta jama'an muslimai wa wahdati kalimatihim ala alhaq kuma atattara magana su akan kalma daya akan gaskiya abinda yake so mai wa'azi yayi kullun kiran da yake yayi kokarin kira wurin hada kan musulmi gabaki daya domin shi kira zuwa ga Allah subhanahu wataala inda kira ne wanda yake rarraba kan mutane to wannan kiran in aka bibiye shi za a samu akwai kuskure a cikin shi amma in kira ne na gaskiya ba za ka samu ba yana rarraba kan al'umma abinda yake so al'umma a kullun al'umma musulmi a samu kalma wadda za ta hada kansu babu kuma abin da zai hada kan al'umma a cikin wannan kira na addinin musulunci face kira wanda yake akan gaskiya kiran da yake an yi shi akan qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya akhdan bil manhaj al qa'il sai ce dan a rike wani tafarki wanda yake cewa kalimatut tauhid asasu tauhidil kalima kalimat tauhidi wato la ilaha illallah kenan ita ce asali wadda za ta tattara kalmomin musulmai su zama guda daya in aka ce wannan ya ce la ilaha illallah to in ne ya rike da la ilaha illallah ya cika kaidodinta to shikenan wannan musulmi ne duk abin da ya shaye musulmi shi ma ya shaye shi to wannan abin shi ne zai hada kan musulmi sai zamanto an dawo ana yin tahiyya guda ma al ibti'adi amma yumazziqul jama'at al islamiyyah al yawm min al ta'azzub al mazmum tare da cewa mai wa'azin in yayi kira zuwa ga hadin kai to kuma ana so ya nisanci duk abin da ya san zai kawo baraka wajen hadin kan al'umman musulmi a yau duk abin da ka san in ka hode shi zai rarraba kan al'umma musulmi to aka ce al-ibtida an mai wa'azi ya nisanci wannan abu kuma kaga ai haka ne in ka kalli rayuwarmu a yau ko za ka gani wani malami ya dubi magana an hisa TV ana cece ku ce akan ta sai daga baya shi ma yana dama dama bai faɗi wannan magana to ana so mai wa'azi ya kasance a farke kuma a fadake yana kula da irin wannan abubuwa min at-tahazzubil mazmum tare da rarrabuwa wanda take abun musantawa za ga musulmai sun rarraba wancan bangaren su daban wancan bangaren su daban wancan bangaren su daban kuma rarrabuwa irin mimuni wanda ba so din al'umma musulmi suna cikin wannan to wannan ana so mai wa'azi ya nisanci wannan abubuwan allazi fawqa kalimatil muslimin wannan rarrabuwa ce wanda ta huta daga da'ira ta musulunci gaba daya wa ba'ada baina qulubihim wa mazzaqa sufufuhum wannan rarrabuwa ita ta rarraba tsakankanin wato musulmai tararraba tsankanin su da wannan da wannan musulmai ne tare ake gaba daya amma saboda rarrabuwa yau an waye gari wannan yana ganin wannan wuta zai ji wannan yana ganin wannan mushriki ne wannan yana ganin wannan kafiri ne ma gaba daya kaga rayuwar da musulmi suke a yau ko to wannan abin musulunci yana yaki da shi ana so kuma mai wa'azi ya kula kada ya ringa aiki da irin wannan abin ya misance shi sai ce wada'afa quwwatahum kuma wannan rarrabuwai ita tararraba karhin musulmi gaba daya in ga kalli yau a duniya yanda ake tayyiya suwa suke kari da hudaji a duniya zaka gani kafare ne to me yasa saboda musulman sun rarraba kansu musulmin Niger gani yake yi musulmin Nigeria sha'anin shi daban nashi da musulmin Nigeria gani yake shi duk wanda yake musulunci ma in ba irin nashi bane ba ba musulmin kirki bane ballantana kuma a ce ga wannan a Saudiya shi kuma gani yake ma musuluncin gaba ɗaya kamar na gidansu ne kuma zuwan da ya shigo daga taga ne ya shigo sun sune asalin musulmi to kaga wannan duka shi yake kawo matsala sai zamanto ƙarin musulmai na rage domin duk lokacin da al'umma ta rarrabu hankalinsu ko kuma kansu ya zamanto ba a haɗe ba to duk lokacin da ƙarin su ya rage wannan abin wani tsoho ya taɓa da misalin shi lokacin da ya tattara ɗiyan shi guda goma bayan shekarun shi sun ka ya latiyantaka ya fara tsinkayen ajali ya kusa da suka shi sai tattara ɗiyan shi guda goma ɗiya goma gare shi sai ce kowa zai nemo sanda guda ɗaya ya kawo kowa ya kawo sanda ɗaya sai ce a gama mu sha ɗarmi aka ɗarmi sandunan nan guda goma guri guda sai aka kira babban aka ce ɗauki ka karya yayye ya karya wannan sandunan tunda ɗarmar suke sanda goma ai yana da wahala mutum ya karya su sai ce to ba kanan ka tunda kai baka iya aka zo sai da aka zo har na ƙarshe to babban ma ya kasa ai kasan na ƙarshe bai iya sai ce to tunda ba ku iyawa asinci aka sunce aka ɗauko ɗaya aka ce to kai babban ɗauki ɗaya ka karya dai ɗauka ya karya aka ce ma nabi shi ma ya ɗauka gaba ɗaya kowa sai da karya wannan guda ɗaya amma lokacin da aka gama ma ba wanda ya iya sai ce to ni shekaruna sun tai kuma na fara tsinkan ajali abinda nake so in gaya muku wannan misali ne na ba ku a aikace duk lokacin da kuka haɗa kanku to babu wanda ya isa ya karya amma lokacin da kuka rarrabu ha cikin sauki za a karya ku a take wannan shine abin da yake kana ga musulmai saboda sun rarraba kansu an waye gari musulmai kansu ba a hada ba ba su da kalma guda daya wannan ya ce wannan ba musulmi bane wannan yana tuhuma wancan wannan kuma gabaɗaya musulunci yaki yake da wannan abu in dai mutum ba sharidda ingantattu ba suka tabbata akan shi na cewa ya bar musulunci baka da hurumin ka hudda shi daga cikin musulunci to kaga wannan sai malam yace mai wa'azi ana so ya nisanci wannan abubuwa yace wal fahmu sahihi li kulli tajammu'in fi da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala huwa jama'atu minal muslimin la jama'atu muslimin sannan kuma a samu fahimta ingantacciya ga dukkanin wata haduwa wanda ta da musulmai zuwa ga kira ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan haduwai akwai suna guda biyu daban-daban akwai jama'atu minal muslimin akwai kuma jama'atul muslimin sai malam yace to in haduwa ce ta Allah ta musulunci to a ce mata jama'atun minal muslimin kada a ce mata jama'atul muslimin menene fassarar kowanne jama'atun minal muslimin shine wasu jama'a daga cikin musulmai to wannan shine fada na dai duk gunyo ta kungiyo to ku ce jama'a ne daga cikin musulmai wannan shine daidai amma kar ku ce jama'atul muslimin a jama'an musulmai lokacin da kuka ce jama'an musulmai yanzu kawai mutun ne zai su zo da magaram a nan da magaram garin da aka ana iya cewa a da magaram kusan kowa musulmi ne duk wanda kaga ba musulmi ba galibi ba dan garin bane zai waye sai dai ku wanda ba kiyasta su to yanzu yayin mutun su bude kungiya su takwas ko su 20 sai su to wannan kungiyar tamu kungiyar jama'a musulmai to in kace kungiyar jama'a musulmai to su saura yan gari ba wanda ba su kungiyar kaga a magana ka sai a ce su ba jama'a musulmai bane tunda ka ce kungiyar jama'an musulmi to malam yace wannan kalmar ba daidai bace ba abinda zaku ce shine jama'atu minal muslimin kungiyar jama'a daga cikin musulmai kenan yanzu sauran ba kun sai su cikin musulmi duka miye yasa ake wadin wannan abin sai ce ana wadin hakan ne diddan a nisanci rarrabuwa a nisanci hudda wasu mutane daga cikin musulunci ba tare da haƙƙi ba baka da hurumin ka hudda mutum daga musulunci kai tsaye daga gaugawa haka abu ne mai wahala a cikin darasukan mu na baya mun wadi wayansu sharuɗa guda biyar wa'inda su in an same su su ne mawane sannan kuma akwai sharda guda biyar hallo wanda sune suke tabbatarwa kahin a ce mutun ya wuce daga musulunci sai an samu sharadi 10 akan shi amma yanzu kawai haka wani zai sha premi ya ratsa mai kawai ya ce kai wannan ba musulmi bane kai wannan ya wuce daga musulunci kai kabla sarta hukan shi kurin haka ba ba tare da ya lissa wannan sharadin guda 10 wata kila ma bai san sharadin ba shi amma tun ya hudu wannan musulunci kaga haka al'ummar musulmi suke rayuwa cikin kwamatala cikin irin wa'innan baran-barama in ka hudda mutun daga musulunci ina zaka shiga da shi a ranar kiyama kaga shine wani lokacin da ake yaki yayi wani kafiri ya tsere ana yaki wani musulmi ya ganshi sai bi shi da takobi da gudu ya bi shi to wannan kafirin yayi gudu to kuma karshen ne zaman to akwai kariya akwai dutsi gaban su babu yanda za a tsere kamar kana gudu ne ka isko katanga gaban ka kaga doki ba tsallan katanga zai da ya tabbata wannan kafirin cewa wannan musulmin huwa gashi nan yazo da gudu kuma kashe shi zai da ya ganshi yana tawa sai yana zawa yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah musulmin sai yace kai wannan kawai dan ya ga mutuwa ne wadi kawai da zai sai fulle mai kai da ya kuma wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai isko annabi yayi hushi sai yace ataqtuluhu ba'da an qalaha zaka kashe shi ne bayan ya faɗi kalmar musulunci ya riga ya shiga sai yake cewa ya rasulullah ai ya faɗi wannan abin ne dan munahunci diddan kawai a bar shi da ranshi amma ba haziciye shi wadi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace mushe ka shiga zuciya ka shiga gani munahunci wani abu ne na cikin zuciya in kace wane yayi abu dan munahunci baka da hurumin wadi saboda kai ba zuciyar shi kake gani ba baka da ilimin ka tantance abin da yake cikin zuciyar mutum saboda ba abane wanda Allah ya dora cikin hurumin ka annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace ma wannan mutumin ya je ya tayi ya koma haka wannan mutumin ya koma gehe ya ta istighfar ya ta ifar har Allah ya kawo mishi mafita ka duba haka gani fa a kaida ma ai a tudani a lissaye in ka kalli wannan yanayin wannan sanin yanda ta zo kai ma kana iya cewa wannan ba da gaske wadi ba ko amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai bada dama ba muddin ya riga ya furta shikenan baka da hurumin ka kashe shi domin musulmi haramun ne kasai musulmi to yanzu ya ce la ilaha illallah ya shiga musulunci da me zaka kashe shi da wata hujja baka da wannan hujja amma shi da kashe shi ka duba ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam hushiye yanda kake ganin wannan ya kashe wannan an yi hushi to haka kai ma in ka hudda mutun daga musulunci ba tare da haƙƙi ba to ka aikata babban laifi Allah subhanahu wataala ya kare abu na hudu mallan yake cewa abin da ya kamata mai wa'azi ya kiyaye yajibu an yakuna alwala'u liddi ya zama wajibi in za a nuna soyayya ya kasance soyayyar an nuna ta ne dan saboda addini la lil ashkhas ka a nuna soyayya dan su ainihin mutanen a kana son wani to kakka so shi dan yana wani a ka so shi saboda addinin shi saboda soyayya dan wani yana wani za a waye gari wanin da kake ganin wani ne a waye gari ya zama ba wanin ba kana son wani saboda alhaji ne mai kudi ne radda Allah ya dauke kudin nashi to zaka ci gaba da san shi ba zaka ci gaba da san shi ba saboda dama kai ba shi in bane kake so wannan abin da Allah ya mishi ne kake so kaga an samu matsala shi yasa ana kace to shi soyayya ana gina shi ne liddin dan saboda addini saboda shi addini di yanda abuwa suka juya ba zai sauya ba yana nan kina in ka gina soyayyan ka da addini to ka gani za ka gani soyayya ta dore shine ce mahama alau di yanda mutanen suka kai ga daukaka to ka a nuna musu soyayya dan suna su a nuna musu soyayya dan addini fal haqqu baqin wal ashkhasu za'ilun domin gaskiya tana nan amma mutane za su iya gushewa ka duba gani mallam Jafar kaga malami ne na addini ko mutane suna son shi saboda addini duk wanda kaga yana son mallam Jafar saboda addini yake son shi yanzu ina mallam Jafar ya rasu amma mutane har yanzu suna son shi kuma har yanzu suna amfanuwa da shi wannan soyayya ita ce musulunci ya kira akan ta amma an ka gani Alhaji Ango ku kullun zai wuce yana ba ku jikka kuna dore shayi jikka ka ce kai wannan Alhaji ana yi shi to ba wai he ya mutu ba dare da aka waye gari wasu ba ku jikka a cikin ku zaka ji na ce kai wannan Alhaji ma ina ji kudin sai ya baya an ware yi da shi saboda kawai ya fasa bada to ka gani wannan soyayya ce da aka gina ta akan wani abu na duniya to dare da wannan abin ya gushe soyayyar ma za ta gushe amma soyayya da aka gina ta akan addini tana nan domin an gina ta ne akan gaskiya shine yake cewa wa'arifil haqqa ta'rif ahlahu kuma ka san gaskiya a matsayinka na mai wa'azi sai ka san suwa ne ne masu gaskiya amma wannan ka'ida ce wa jama'a in kana so ka gane suwa ne ne masu gaskiya to ya kamata kai a karan warko ka sanya ya gaskiyar take amma haka kai baka san gaskiya ba za ka iya ganewa suwa ne ne suke da gaskiya din wannan abin yasa da yawa daga cikin mutane wasu malamai suke ruda su sai gani mutun ya ruda ya rasa mashi ina zai bi to ya ji malamin wance ya ce kaza ya ji malamin wance ya ce kaza shi ma malamin wance ya bada ra'ayin shi sai gani malamai ne uku kowa ya wada ra'ayi daban-daban kuma masalar daya ce sai mutun ya ruda ce to ni wannan zan bi ko wannan ya rikice me rikitar da shi saboda shi gaskiyar ce ta bashi wahala bai san yaya gaskiyar take ba sai ya kasa tantancewa wane ne a cikin uku yake da gaskiya da a ce ya san gaskiya da farko to wannan ukun tunda guri zai gane waye mai gaskiya a cikin shi domin mi kai ne aka kashe mutun a gabanka ga wanda ya kashe mutunan ka gan shi lokacin da ya abu sai aka kawo mutun uku ana tuhumar su gaban alkali kai kuma ka zo kallon shari'a kana kallon ikon Allah daga an kawo su ka san wane ne abun ko tuntunuka daga ka san gaskiya da ka kalle su ka san me gaskiya amma yanzu shi alkali da bai na kai abun dole ya bincika ya ringa kokari ya zai gano waye wannan kisan saboda bai sani ba sanin gaskiya shi zai taimake ka ka san ma'auta gaskiya wannan ka'ida ce ga duk wanda yake yin wazi ya kiyaye abu na biyar malam yace ad-da'watu ila ta'awuni wa kullu ma yusilu ilayhi kira mai wazi ana so yayi wazi akan taimakekeniya da dukkan abin da zai kawo taimakekeniya tsakanin al'umma wal bu'du an mawatin al-khilaf da kuma nisantar abubuwan da su ka sabani a cikin al'umma ka gani duk musulunci aka kuma bi yayi magana a nisanci sabani a nisanci rarrabuwa ana so mai wa'azi ya kula da wannan wannan tafarki ne babba kuma asali ne ga cikin asalin yin wa'azi kada a kawo sabani cikin al'umma wa kullu ma yu'addi ilai da kuma dukkanin abin da aka san zai ka sabani shi ma a nisance shi kalima ce zaka wade ta a matsayin ka ne mai wa'azi kaliman gaskiya ce in ka wade ta gaskiya ce amma wannan gaskiyar in ka wade ta za ta iya kawo hatsaniya cikin al'umma kuma rishin wadanta ba zai cutar da addini ba to kana iya barin tunda in baka wade ta ba wani abu da zai cuta addini amma kuma in ka wade ta duk da gaskiya ce za ta kawo hatsaniya to dan gujin hatsaniya sai ake so ka kyale ta kada ka wade ta wannan tafarki ne mai kyau da ake so mai wazi ya kula kuma ya kiyaye in ya kiyaye wannan zaka ga yayi wazin shi salim alim bai haddasa wannan abin da ake gudu ba sai ce bima yasmahu bi shar amma abin da zai yi shi daidai gwalgwadon abin da shari'a ta bada dama kada ya fita daga abin da shari'a ta bashi uzuri sai ce wa an yu'ina ba'duna ba'dan kuma ana so sashen mu ya ringa taimakon sashi ka ringa ji kai a matsayin ka na musulmi wannan abin in ya sami wanga to dan uwanka ne musulmi ka taimake shi kai ma watakila gobe wannan abin zai iya shawarka shi ne yake cewa wato in ka gani ana taimakon wani ko da darrahe ne ka je ka ba da gudunmuwa watakila gobe kai ne wanda za a taimaka ma in kana ganin kama wanda abin ya samu kai ku kyale shi can shi ya sani to gobe randa abin ya same ka haka kai ma wani zai hodi a kyale ka kai ka sani amma da ka ba da gudunmuwa batakila gobe in abin ya faru da kai kai ma baka san ba ta inda Allah zai kawo wanda zai baka gudunmuwa sai ce wayan sahabuna libat kuma wani sashen mu ya ringa ma juna sashi nasiha in kaga wani yayi ba daidai ba ka same shi ka kebance shi tsakanin kai da shi wani a gani na wanga abin da kake ba daidai mane ba na zabi in kebance ka daga cikin mutane ne saboda banna so su ji abin da zan mu tattauna ina ganin wannan abin ya dace ai kaga cikin ruwan sun yi ka kwatanta mushi shi ma bai hana wa gobe in yaga kai ba daidai ba kuma yayi wani abu wanda yake so yayi maka kira zuwa gare shi sai ya shayi ka kaga kenan ka gyara shi shi ma ya gyara ka ka mushi nasiha shi ma ya maka nasiha wannan shine abin da musulunci yake kira kan shi fi ma nakhtalifu fi musamman cikin abin da muke da sabani akan shi mimma yasau fi al-khilaf cikin abin da wato sabanin ya halatta a yi shi a cikin shi ma'ana bazai tabagu tare da wurgi da kiyayya ayi watsi da kiyayya kada a matso kiyayya cikin abin dan na maka nasiha yau kakkaji ka tsane ni a cikin ranka dan ka mun nasiha kai ma gobe ni ma kal injina tsane ka a cikin raina dan saboda nasihar da ka mai ka dauki nasiha ba koyi ba an maka yau to kai ma gobe zaka iya ma wai sai yake cewa wal aslu bainal jama'ati al islamiyyah al mu'tadila at ta'amul wal wahda asali a cikin jama'u na al'ummar musulmi wanda take madaidaiciya sai ce shine at ta'amul wal wahda yin mu'amala tare da kebantuwa ya kasance kalmar su guda daya ce kowa yana mu'amala shi daban-daban amma aka zo zai magana za a hadu guri guda a hudda magana guda daya wannan shine asali cikin abin da yake na jama'u na musulmai sai ce fa in ta'azzara zalika to idan hakan ya gagara ku ga kunan musulmai ne amma kun kasa yin kalma daya da sunan ku gaba daya kun kasa an yi abin ya gagara mal yace fa ta'awun to taimakeke ne shine ku taimake sashi tunda buku iya haduwa guri ɗaya ku da kalma ɗaya ko to kowa yaje yayi bangaren shi amma radda wancan bangaren zai yi abu ku wannan bangaren ku taimaka kuma radda wannan bangaren zai yi abu to kuma ku taimaka sai ce fa in ta'azzara to in taimakon ma ya gagara wannan yana ganin kai wannan yayi kadan in taimaka mishi wannan yayi kadan in taimaka mishi sai ce to fa ta'ayush to yi ai zaman lahiya ku ku yi ra'ayin ku su ma su yi ra'ayin su ba ruwan kowa da kowa to tunda ba ku kalma daya aka zo na biyu tunda ba ku iya yin abu iri daya ko to in zai yi nasu ku taimaka kuma in zai ku yi naku su taimaka wannan ma ya gagara to kowa ya rayuwa shi ba ruwan kowa da kowa annabi he mala yace wa illa to in hakan kowa ya faru ba to farabi'atu halak na hudun halaka ne saboda na hudun shine in wancan zai a shiga a musu makirci kuma wannan zai a shiga a musu makirci mu kuma na hudun ne muke ayi ko cikin rayuwar mu wannan tunda ban mu tarar da shi duk abin da zai he na shiga lana laka duk abin da zai yi ba daidai bane ba tunda bai kira wanda ba muka yi tare galibi rayuwar mu ita ce wannan to mallan yace mai wa'azi ana so ya kula ya nisanci da wannan abun kuma in zai yi wa'azin shi ya ringa ishara zuwa ga wannan abun sai yace na shidda adamu ta'assub lil jama'ati allati yantasibu ilayha al-fard al-muslim ba a so mutun ya ringa nuna ta'assubanci ga jama'ar da yake cikin su menene ta'assubanci wanda kake cikin su kawai su ne gaskiya ko sun yi ba daidai ba kai ba ruwanka su ne gaskiya din misali mu ne in gabasawa to duk wanda ba gabashe ba kawai ba daidai ba yake kuma ko ƴan gabas sun yi ba daidai ba to daidai ne kaga wannan shine ta'assub ka rike abu guda ka ce shine gaskiya daidai ne ba daidai bane ba kai dai wannan shine gaskiya wannan shine ta'assub mallan yace to wannan bashi da kyau wattarhibu bi ayi juhdin ma'mulin yuqaddimuhu al-akharun kuma ana so mai wa'azi ya ringa maraba da dukkanin wani kokari da wani wanda ba shi bai kai dan wannan kungiyar ne ko eh mun jirke kungiyar ka to wannan in yayi abu na kirki a jinjina mishi kuma a yaba mishi wannan kai kana wannan kungiye wannan yana wannan kungiye tunda ba kungiye ko da wai in yi abin kirki kuma yake shiru da wakin ka gum jira kake yi abin banza kuma yake to ka waji kaga kai wannan ba musulmin kware bane mu kuma rayu wato duka abun da mallan yake cewa a nisantawa mu rayuwar mu galibi akan ta ne miki a nisanci wannan abin yace in wani bangare yayi abin kirki to ayi maraba da wannan abin a yaba mishi sai yace madama muwafiqan li shar'i in dai abin da ya dace da shari'a to yaba mishi ake wa ba'idan al ifrat wa tafriq in dai abin da yayi nesa da kaucewa daga hanya kuma yayi nesa da bin san rai da wuce guna da iri to a yaba mishi misali wannan kai ba dan kabalu bane ko dan dariqa kai ba dan dariqa bane kai dan izala ne to yayi kaga dan dariqa yayi abin kirki kuma abin kirkin da yayi ci gaban addini ne bai saba ba shari'a to in ka tashi kana bada misali ka yaba ma wannan abin da yayi shine abin da mallan yake nufi anan duk da kungiye ku ba daya ba ko to in yayi abin kirki ka gai shi ma a matsayin shi da dan dariqa rada dan izala yayi abin kirki kare da kalli izalar shi ya wadi wannan abin da dan izala yayi abu ne mai kyau shine abin da ake wadi ah to mu aks in muke wanda ba a san tunda ni dan dariqa ne in dan izala yayi abin kirki yayin yugon rada yayi abin manzan ce to ba ga irin ta ba shi ma yana da dan izala ne dan dariqa abin kirki zai yi shiru randa yayi abin manzan yayi ce to kun gani wannan dariqa kaga wannan ba gaskiya a cikin wannan abin mallan yace mai wa'azi ya nisance shi ba a son mai wa'azi da wannan abu na bakwai yace al-ikhtilaf fi furu'i ash-shari'ati sam'a samha yujibu an-nusha wal-hiwari wa sa'ati as-sadr lat-takhasum wal-kitab yace sabani cikin furu'i na shari'a akwai abubuwa a cikin shari'a wa'inda ana samun sabani a cikin su ya halasta sabani abu ne an yaye shi ba laifi bane ba dan an yi sabani tun asali akwai sabani cece to wannan abun yujibu an-nusha ba wani abu bane dan kai ka saba mini ni ina kaza kai kana kaza amma abin da ake so in ka saba mini ni na saba maka to mu zamana ayi tattaunawa wal hiwa ka wadi in wadi wa sa'ati sadr tare da shinhuda zuciya shine kada in ji haushi kai kada ka ji haushi cikin horin jigi to kai wani me yasa kake kaza a ni a dalilin nisa nake kaza kaza ne to kai me hujjarka a tattauna lat takhasum wal qital ba wai hada ba za a ringa yi ana yakar juna ku dan me zaku yi kaza mu kaza muke to wannan ba haka bane waki mallan yace azumna tattauna ɗan uwa misali akwai mas'aloli da yawa wa'inda suke mas'aloli ne na sabani yanzu misali kaman mas'ala ta bismillah a cikin sallah kaga mas'ala ce wadda take a musulunci dan an yi sabani a cikin wannan bai bata musuluncin kowa amma sabani ne wasu malamai suna ganin bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin alqur'ani saboda wasu hadisai da suka nuna haka wasu malaman suna ganin a'a bismillahir rahmanir rahim ba aya bace ba amma alama ce da take rarraba kowace sura da wata sura to wanda suke ganin aya ce a cikin alqur'ani sai suke ganin in za a yi sallah dole ne in aka ce Allahu akbar sai an ce bismillahir rahmanir rahim a bayyane saboda aya ce wanda suke ganin ba aya bace ba alama ce da take raba wannan surar da wannan sai suka ce to tunda alama ce ba aya ba bukata in kai Allahu akbar sai ka bayyana bismillah a boye zaka yi ta shi yasa kake ganin wani limamin in ya Allahu akbar sai ya ce bismillahir rahmanir rahim a bayyane tukun shiga karatu wani limamin in ya Allahu akbar sai ya fara da alhamdulillahi rabbil alamin jama'a ba an saba ba an saba to wannan sabanin yanzu ya kai in ka kai wannan yana bismillah wannan bai bismillah a ringa gaba bai kai ba zamna kai menene hujjata ni hujjata hadisi kaza wannan hadisi kam yazo to kai da kake kai da baka yi me hujja ni hujjata kaza wannan hadisin yazo shikenan to Allah ya dukowa da rabin shi shikenan shi yayi nashi kai kai nashi musulunci kowa yana nan saboda mas'ala ce khilafiyya mas'ala ce ta sabani abu ne mai sauki irin wannan mas'alolin suna da sauki bai kabe an ta da yuyoyin wuya haka irin wannan mas'alolin akwai mas'ala ta daga hannu cikin sallah haka lokacin da kai Allahu akbar shin akabara harama ta shiga sallah nan ne kada yake daga kabara ko kuma in mutun yayi ruku'i ya daga daga ruku'i ma sai ya daga hannun shi nan ma malamai sun yi sabani wasu suna ganin kai ta kabara harama shikenan duka sauran ba yake haka ba wasu suna ganin a sauran ma sai ka ringa daga hannu haka to wannan yana daga wannan bai daga wannan masalan bata kai ba sai an tattauna an bata ma juna lokaci an samu fada a wani ya bu sunna wani ya bu sunna ba a tabibi asalin mas'ala za ka gane yake ni yaya karatun yake mas'ala ce ta sabanin malamai kuma ya halasta ayi sabani a cikin irin wannan mas'alolin kuma sabani a cikin su bayya bata ma mutun sallar shi haka in ka doki mas'ala ta wato karatun Fatiha a bayan liman lokacin da mutun yake sallah a bayan liman shin dole ne sai ya karanta alhamdu ko kuma ba dole ba sai ya karanta shi kaga malamai sun yi sabani wasu suka ce dole ya karanta alhamdu saboda me yasa saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam tayi babu sallah ga wanda bai karanta fatihatul kitab ba duk wanda ya sallah bai karanta alhamdu ba sallah shi bata yi ba sai suka ce to ko a bayan liman kake sai ka karanta alhamdu sannan sallah ka tayi wasu suka ce ka in dai liman kake yi to bai kai ba saboda ai faqira'atul imam lahu qira'a karatun liman ya doke imam mai bin liman in liman yake kamar kai ne to kaga an samu matsala to kai kana ganin cikin wanda zakka karanta fatiha sannan sallar ka ka karanta fatiha ka wannan yana ganin yabi liman ba sai yayi ba shi ma sallar shi tayi masala ce wanda akwai sabani akan ta ba matsala ciki ba a zafafawa cikin irin wa'innan sabanin ba a zafafawa haka kuma an ka doki masala ta hadawa tsakankanin salloli yanzu kamar musamman irin wannan lokacin da muke ciki kaga lokaci ne na damuna ko lokacin da ake hada sallar magariba da isha galibi a cikin masallatai yanzu zaka gani masallatai suna cika wani tun daga waccan ungo zai taso saboda nan ana gama sallah sai gan shi ya taso yazo to yanzu kaga masallan gama sallah ma masallatai ta sabani a cikin malamai akwai wanda yake ganin in dai ba dogon balaguro bane ba wanda ya ci mil da yawa bayya cancanta a gama sallah wani kuma yana ganin ana iya gama sallah dan balaguro in dai amsa sunan balaguro ko kuma hadari ya taso ana iya gama sallah fahimta ce kuma sabani ne limamin da yake gama sallah kar ya ji haushin limamin da bayya gama sallah shi ma wanda bayya gama sallah kai ji haushin wanda yake gama sallah in dai kowanne yana da fahimta kuma da hujja mai kari wannan sabanin abu ne mu'tabar balahi bane ba cikin musulunci dan an saba akan wannan mas'alai kowa yayi abin da abin da ya fahimta wannan kuma bayya bata ma kowa musulunci shi bayya bata ma kowa sallar shi to irin wa'innan sabanin halastaccen sabani ne bai da matsala to shi nake cewa in an samu irin wannan a tattauna cikin farin ciki da fuskantar juna da tattaunawa sai ga an samu fahimtar juna ba tare da sabani ba da kuma yakin juna abu na takwas sai yace annaqadu zati wal muraja'atu da'ima wat taqwimul mustamir me wa'azi ana so ya ringa ma kanshi kritik shine annaqadu zati yanzu in ka tai kai wa'azi ka dawo to ka zamna kai kritiken kanka wannan wa'azin da nayi an yako daidai ne an yako na na samu daidai ka aje na ma annabi fadan wani abu nace annabi ya wadi alhali bai wadi ba ma'ana mai wa'azi ya tuhumi kanshi da kanshi lokaci zuwa lokaci kuma ya ringa bibiyan kanshi karatun da kai a matsayin ka na mai wa'azi in ka samu dama ka zamna to ka sake shuraran wannan karatun kai wai abinda ka wadi dazimi ne ka sake shuraran shi sannan kuma wattaqwimul mustamir ka ringa binciken kanka karatun naka kana daura kanka ko kuma ilimin ka kullun irin nada yake dakin a tattabe bakka yin bincike kana ƙara faɗaɗa ilimin ka ana so mai wa'azi ya ringa yin wannan saboda mai wa'azi kullun so ake ƙara gaba ba yanda ka fara wa'azi nan da shekara 50 ba har yanzu kawai kai wa'azin ka kullun iri ɗaya ne babu canji a ana so mai wa'azi ya ringa ci gaba kuma ci gaba yana samuwa ne ta hanyar bincike da yawan wato karanta masaloli waɗanda suke na ilimi abu na tara malam yace ta'addubu adabil khilaf ta'allumu adabil khilaf ana so mai wa'azi ya koyi ladabi na sabani kullun in kana wa'azi ka san da cewa ya an samu wanda suka saba ma wannan kaida ce to ya za ka yi da waɗanda suka saba ma akwai ladabubbuka da malamai suke kawowa wanda su ne ladabi na sabani wa ta'sil usulul hiwari wa ta'liqiha su ne asali na tattaunawa tsakankanin kai da wanda ya saba ma wal iqrar bi ahammiyatiha kuma ka bata muhimmancin ta matsayin ka na mai wa'azi wa darurati imtilaki adawatiha kuma ana so mai wa'azi ya nemi kayayyakin fuskantar wannan matsalai a matsayin ka na mai wa'azi an saba ma ya zakai to ana so ka samu kayan fuskantar wannan matsalai saboda matsala ce wanda dole ya ansa ne ta in kana wa'azi dole he wani he kaidan wa'azin naka tsaf wani zai ce kai kariya ce ka kare da dama wannan arutu take aje ko kuma wannan ce kai shi ho bai yarda ba duk wannan akwai ta to a matsayin ka na mai wa'azi aka ce baka rufshi kenan kyal ya zakai a ana so ka nemi kayan aiki wanda zaka fuskanci irin wannan matsalai manya-manyan kayan aiki ne malamai suke zanowa daga adabul hiwar shine abu na farko shine al istima in zaku tattauna da mutum tattauna ta ilimi ka wada biya ce biyar raba to shikenan yazo a zamana al istima abu na farko ka shuware shi shuwara ta nutsuwa ka ji menene yake faɗi bayan kai wannan sai kuma kai a samu al ihtiramul mutabadal lokacin da yake magana ka girmama shi shi ma lokacin da zaka yi magana kai shi ma dai baka girmamawa wannan shine abin da musulunci ya koyar sannan kuma al hujaj al muqni'a ka tanadi hujjoji waɗanda zaka gamsar da shi dan in kana so ka tattauna da mutum kuma baka da hujjoji kawai dumin manza ne zaka babu yanda zaka gamsar da shi amma in kana da hujjoji wataƙila dalilin hujjojin ka sai ga yarda sannan kuma ana so al hudu' wa dabt an nafs ana so a samu nutsuwa da kuma kiyaye zuciya galibi tattauna an ba kiyaye zuciya za ka gani an yi mari ko an tashi an shaki juna duka mu ina tunanin dai daga cikin mu sun ga muqabalar da aka yi tsakanin Yusuf Malam Yusuf na Boko Haram da shi da Dr. Idris Abdulaziz go muqabala ta yake to amma da yake kowa zahirin rai gari ana muqabala in tai zai yi daya tashi shi ma daya yayi meke daya shako din shi ma daya yayi shaki an aka yi shaki juna kowa ya ji jikin juna kuma ya saki juna ya azauna kuma a cigaba haka haka yi muqabala to ana so yayi muqabala a samu hudu ma'ana nutsuwa ka kula da zuciyarka ka iya sarrafa zuciyarka in zuciyarka ta ce maka yawa ka kula karka biya ta saboda kai kana cikin tattaunawa ce ta ilimi to wannan ana so mai wa'azi wannan abu na goma malam yace al-bu'du an at-ta'mim fi al-hukm kware kwa malam yace mutum mai wa'azi ya nisanci yin hukumci wajen hukumci ya ringa gamewa kamar misali kace duk inda magaran jahilai kaga wannan kalmar daka ta yi yinwa malai ce ka nisance ta matsayin ka na mai wa'azi kuma irin wanda wani yauto zai hudu ba sai ki cewa wani ne ake bada labari ya yi khutuba liman ne ya yi latti bai zo ba da liman ya yi latti bai zo aka rasa wanda zai hawa ba ya ga wani dan mahaukaci dai ana mishi kallon mahaukaci sai ya hawo mambari ana kayya ku taro shi sai wasu lattija suka ce ku bar shi da ya tashi ya ce ya ku mutane ya ce ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku kala biyu sai ya yi talakawa kuma sai ya yi masu kuɗi sai ya ce masu kuɗin ba su gode mushi talakawan kuma ba su yi haƙuri ya ce to ku tashi Allah ya tsine muku albarka kaga ya yi kuɗi ba amma kuma yayi wata kalma wadda ta gama kowa da kowa mara kyau wannan kalmar ta ƙarshe ita ta lalata faɗuwar ta shi amma ka kalmomin da ya yi masu kyau ne masu kudi sun ki gode ma Allah talaka sun ki akuli da talaucin amma ga da kare wata kalma ɗaya da yahudi ta rusa kuri to haka malamin yake cewa in zaka yi magana ka nisanci yin kalma wadda za ta gama gari duka gaba daya ko za ta gama jama'a duka ka ce kowa anan kaza ne wannan kalma kuskure ce ba su mai wazi ringa anwani da irin wannan lafazin kuma masu wazi da yawa ne suna anwani da wannan kalma sai ga mutun yana cewa duk duniya ba wanda ya isa ya tabbatar mana da cewa wannan abun akwai shi a addini haba lai to kai yanzu ka san musulunci gaba ɗaya ne kaga wannan kuskure ne shine malamin yake cewa alisance shi kuma malamai suna faɗawa kan wannan kuskuren da yawa sai ya ce wal hadaru min afati kuma alisanci a ji tsoron abin da zai biyo bayan an wadi wannan abu yanzu mutum ya to radio ko tele ya ce duk inda magana jahili ne kaga ya jawo mace me zai biyo baya abubuwa da yawa to yace a ji tsoron abin da zai biyo bayan an wadi wannan sai ya ce wal adlu fil hukmi ala al ashkhas kuma in za a ma mutane hukunci ayi adalci kai in kana mai wa'azi wa'azinka ya kawo zaka yi magana akan wasu to in zaka yi magana akan su kai magana ta adalci kada ka musu shari ko kazafi ko ƙarya diddan saboda ba tare suke da kai ba sai ce wa min al insafi al hukmu ala al ma'ani duna al mabani to kaga wannan magana da malamin hadi babban matsala ce ita ma da muke fuskantar yace yana daga cikin adalci in zaka yi hukunci kai hukunci akan ma'ana ba akan hanyar da aka bi aka tabbatar da ma'anan ba shine kai magana akan ma'ana ba hanyar da aka bi aka wadi ma'anan ba shine misali mutun yana so yayi bayani akan akan wato wani hukunci na shari'a ko akan sallah misali to da zai wadi ma mutane shi Allah bai bashi hikima baki yanda zai wadi abba a cikin fasaha a gane ba sai gani sai yayi wata wahala wata kila cikin wannan wahala sai ya wado ta magana mara kyau to kai kuma kawai arab sai ka dauko wannan magana tashi mara kyau sai ka rike ta kace shine ka ji wani abin da yake wadi kaga ana samu irin wannan ko yanzu ala sabilin misal zan ba ku misali yanzu akwai wani bawan Allah a Saudiya an bashi mikro yana jawabi zai ma mutane nasiha yana nasiha kawai sai ce unzuru iblis alaihi salam sai ce iblisa shaydan kenan alaihi salam annaba yake ga ma ko amincin Allah ya tabbata gare shi yace iblis amincin Allah ya tabbata gare shi sai mutane suka ilikile da dariya hey tuno ashe shi ta alaihi salam sai ce alaihi la'natullah yana so ne yace Allah tsine mishi sai ce amincin Allah ya tabbata gare shi to yanzu kawai sai kaga wani dan ta hai in mutun ya wannan magana sai yazo ya doko wannan magana kadai sai ce ku duba gani ha wai yanzu shi wannan wai nasiha ce yake yana cewa shedan amincin Allah ya tabbata gare shi sai ya ce jahili ne alhali kuma kowa ya san da cewa wannan mutumin da ya wadi ba haka yake nufata ba abinda yake nihi daban abinda halshen shi wadi daban to shine anan malai yake cewa in za a yi hukunci da abinda ya so ya wadi shi ba abinda bakin shi ya furta ba dan a bisa kuskure ne ko na ba sai ne ku ana fahimta irin haka ne malai yake cewa a yi hukunci akan shi kuma mu ai mu yanzu duk social media da daga an yanko maganganun malamai irin wannan hukunci ne yake musu a san malami yayi zamiya wajen magana duk da ba haka yake nufata ba sai ga an yanke an wado wani magana wanda ba shi yake nufi ba an mushe hukunci akan ta to wannan malami yace a lisanci wannan abin sai yake cewa abu na 11 at-tamyiz bainal ghayati wal wasila bambancewa tsakankanin manufa da hanyar da aka bi wajen cin manufa misali yace fa masalan ad-da'watu ila Allah ta'ala maqsadu وهدف ومطلب شرعي لكن الحركه والجماعه والعيا والمركز وغيرها من الوسائل المشروعه سيتي يعني مثال دعوه واعزي زوا ga Allah manhuace ko manhuace ana so a ringa wa'azi to ya za a yi wa'azin to a kalkashin wannan sai kaga an bude haraka wasu bude wata jama'a wasu bude wata jami'a wasu bude wani markaz shine a kalkashin haka sai ga an samu kungiya wannan sai ce kungiyar su sunanta izalatul bid'a wa iqamatus sunnah wannan sai kungiyar su sunanta jama'atu ahlus sunnah wal jama'a wannan sai kungiyar su sunanta jama'atul kitab was sunnah wannan sai kungiyar su sunanta jama'atu ahlus sunnah wal wannan jama'atu ihya'us sunnah duka wannan kungiyoyin ne na ahlus sunnah anan Niger muke da su to wannan kungiyoyin kowace kira take zuwa ga addinin Allah. Madamar kungiyoyin ba saba ma ba shari'ar musulunci ba laihi bane in an yi su, domin ba su bane manufar shine ayi kira zuwa ga Allah. Dan haka su hanya ce, tsani ne da za a taka dan a tabbatar da wacce manufar. To sai malam yace ya kamata a ringa bambancewa. Kalka ga dan wannan mutumin kuna tare da shi, ya shiga wannan kungiyoyi, kai kana cikin wannan kungiyoyi, dukkan ku aikin ku ɗaya ne, amma a dalilin kungiyar ta ku ba ɗaya bane sai ka ji ka tsane shi, wannan abin kuskure ne. Saboda kai ka bi wato hanyar da aka tabbatar da manufar, baka kalli manufar bane ba. Abu na 12 sai yake cewa astabatu fil maqasidi wal ahdafi wal murunatu fil wasa'il. Ana so mai wa'azi ya kasance ya tabbata a cikin manhohi da kuma abin da ake so a cimma, sannan kuma ya kasance yana da ƙorewa a cikin hanyoyin da zai isar da sakon da yake tare da shi, bi hasbi ma yasmahu bihi shar'i, daidai gwargwadon abin da shari'a ta ba shi dama. A matsayinka ne mai wa'azi ya kasance kana da hanyoyi mafi sauki wanda kake bi, wanda zai baka damar ka isar da sakon Allah subhanahu wataala cikin sauki kuma ƙarƙashin abin da shari'a bata hana ba. Abu na 13 yace mura'atu qadiyatil awlawiyat. Ana so mai wa'azi ya kula a cikin wa'azin nashi menene ya kamata ya kawo harko, menene na biyu, kuma menene na ƙarshe, ma'ana jerantawa kenan. Akwai abin da shine ya kamata a kawo harko, akwai abin da shine ya kamata a kawo tsakiya, akwai abin da shi ya kamata a kawo ƙarshe. To mai wa'azi in bai iya jera wa'innan abubuwan ba, za ka ga an samu matsala. In ya kawo abin da ya kamata a kawo daga ƙarshe kashi harko, kaga ya kwaba. Wataƙila a dalilin wannan abin a kasa fahimtar sakon da yake so ya isa. To shine malamin yace mai wa'azi ana so ya kula da wannan, wa tartibul umuri hasba ahammiyatiha, kuma ya jeranta al'amuran shi daidai gwargwadon muhimmancin kowanne, wanda yahi muhimmanci ka kawo shi, sannan wanda yake bin shi a muhimmanci. Wa idza kana labudda min qadiyatin far'iyyatin aw juz'iyya, in ya kasance dole sai an kawo wata mas'ala wadda take reshe ko kuma take da sashe, fayan bagi an ta'ati fi makaniha, ya cancanta a kawo ta a daidai gurinta. Kana so kai magana a misali anan na magaram, an samu wasu sun yi banna ba daidai ba akan abin da ya shahi wato wata mas'ala ta addini, to ba da ka zo ba ka bude wa'azinka kai muqaddima inna alhamdulillah kama annabi salati, sai ka taito jama'a ji tsoron Allah, yanzu ku duba ga da magaram abin da yake horawa, ba haka bane yake. Ka je kai karatunka insha Allah, in dai wa'azin ne kake, wataran wa'azin zai kaka daidai gabai da wa'annan suka yi ba daidai ba, to kaga yanzu an samu hadi, an samu dalilin da zai saka kai magana kenan, sai kai magana akan wannan abu. Sai yake cewa wa zarfi hal munasib, kuma a yi ta a gurinta da zamaninta da kuma daidai abin da ya dace a yi ta. Abu na 14 wanda wataƙila mu tsaya akan shi, sai ce albina'u ala tijaribi man sabaka. Ana so mai wa'azi in zai yi wa'azin shi ya yi aiki da sharrabawa wa'inda suka gabace shi. Kamar yanzu kai sabon mai wa'azi ne, ka fara wa'azi bana, to kawai ba za a zaka ka buɗe tsarin wa'azinka daban, a'a ana so ka kalli wa'inda suke yin wa'azi kayan kai yaya suka yi. Shine mallin Bahaushe yake cewa da na gaba ake gane zirhin ruwa. Ba za a zaka ka fara wa'azinka kawai baka da wanda kake kallo shi yaya yi, ana so kai aiki da wa'inda suka gabace ka. Shi yasa ka gani Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin abin da yake na da'awa zuwa ga Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yana bashi labarin annabawa da dama waɗanda suka gabace shi. Mun ma da Allah yake bamu labarin waɗanda suka wuce, ba ana bamu bane wajen kawai mu shi labarin suka matta tsini ya ce mu wuce, a'a ana bamu ne dan mu lura da abin da ya shahe su na rayuwa, mu ma kuma mu gyara ta mu. To kai da matsayinka na mai wa'azi sabo, malam yace ana so ka kalli waɗanda suka rigaye ka shiga faken wa'azin, yaya suka yi, wasu hanyoyi suka bi, dan ka fa'idanta da abin da suke da shi na fa'ida, experience in the grace ya zamanto ka dauko daga ciki, za ta taimaka ma cikin hanyarka. Sai ce wata badul khibarati bainad du'at, kuma ya kasance su wanda suke wa'azin suna taimaka ma juna da experience. Kai wannan mai wa'azin misali, kai wa'azi cikin gari wanda yake da rudani da yawa, amma shi wannan mai wa'azin garin sa babu rudani da yawa, to radda Allah ya kawo shi wannan garin zai wa'azi, kaga dole a samu ƴan garin wanda suka san garin su zamanar da shi kan yi wa'azin, wa a bashi moral, a ga mishi ga hawayen da ake a garin nan. In kuma ba haka ba, zai gani yayi wa'azin da ƙarshe an kare da jehejehe. Me yasa? Saboda bai san garin ba, kuma an ki mishi bayani. Shi san malamin yake cewa a samu masu wa'azi suna tabadul khibara, wanda ya san abu, in an samu sabo wanda bai sani ba, kahin ya fara magana a zamanar da shi a gaya mishi ga yanda abin yake. Amrun muhimmun jiddan, malamin yace wannan abu ne mai kyau. Wada'iyatu la yabda'u min faraq, sai ce kuma shi mai wa'azi bai ya farawa daga faraq, abin da babu kawai kai dan kaje kawo to kai ilimi a wajen malamai kawai ka zo ka dora kujerarka ka fara karatu ba tare da ka samu wanda suka ga maka ga yanda abin yake ba kuma ga abubuwan da ya kamata a ce ka wadi ga abin da ya kamata ka fara da shi wannan abin yasa kake gani mutum in zai fara wa'azi ana samun wasu daga cikin malamai suna yin karatu in su fara wato karantarwa a cikin masallatai da sauransu zai ga mutum ya dauko wani littafi wanda yake da girma wanda ba shi bane ya kamata a ce ya fara da shi aga ana samun wannan kaga mutum ya fara karatu na majalisi sai ga ya ce to ya sa karatun sahih bukhari ko sahih muslim wannan kaga malamai suna ce mishi karambani ne wannan kuskure ne babba ka fara da wa'innan littattafan to kuma ana samu ai a yanzu inda suke wannan abin farawa da wa'innan littattafan su zai sa ka ringa yin kwaba da yawa a cikin addinin musulunci me yasa saboda akwai wanda ya kamata ka yi kafin su sune zasu ƙara bude da maka kwallowarka ta yanda in ka so kan wa'innan manyan zaka isar da sakon a yanda ya kamata sai yake cewa huwa walaysa huwa awwalu man tasadda li khidmati hadha ad-din shi mai wa'azi sabo ba shi bane farkon wanda ya fara shiga cikin hidima addini to ta yaya kuma zai zo ya shiga cikin hidima addini ba tare da ya kalli wa'inda suka gabace shi ba sai ce wala yakunu akhiral mutasaddin ballantana kuma shi ya kasance na ƙarshe ba shi bane farko kuma zai zama to na ƙarshe ba li'annahu lam yujad wa lan yujad man huwa fawqa an-nushi wal irshad mallan yace ba zai yi ba a samu ba za a taba samu ba wanda za a ce gashi nan shi yayi karhin a yi mishi ishara yayi karhin a mishi nasiha kuma a gaya mishi wani babu shi in dai kana amsa sunanka na mai yin wa'azi dole a ko gurin da in aka zo dole sai an zamnar da kai an gaya maka wani nan ho ga abin da yake to wannan abin da malamin yake nufi in ka zo zaka yi wa'azi to ana so ka nemi tsahin kai wa'inda suka san abin su ringa taimaka maka koda da shawarwari ne wannan shawarwari za su amfane ka sai ce aw man yahtakiru sawaba kullahu aw al-aks kuma ba zai yi ba a ce shi wannan mutumin da yake wa'azi shine kadai ya san gaskiya a cikin al'umma ko kuma shine kawai wanda yake duk abin da zai zo in dai yayi shi ba zai sabka ba daga kan hanya ba zai ba samu wannan to tunda haka ne zaka iya samuwa zaka iya kin samuwa zaka iya yin daidai zaka iya yin ba daidai ba mallan yace to ana so in zaka fara yin wa'azi ya kasance ka amfana da wa'inda suka gabace ka da shawarwarin su da nusan shewar su sai ya zamanto an nisanci wasu abubuwa wa'inda suke nabanna da zasu iya bayyana a cikin tahiyar wannan kuma zai sa karatun naka ya zamanto daidai wa'azin naka wanda kake so al'umma su gane sun fahimta kuma fahimta wadda take ta gaskiya kuma ta kirki sai ya zamanto ka samu lada sun samu lada Allah subhanahu wataala ya amfanar da fariqan wato bangarorin guda biyu da kai da su baki daya wannan shine abin da ya samu a yau kenan anan zan mutsaya insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh